kuskurenka malalinka kwatancenka hankalinka hakurenka cigabanka ahalinka arzikinka daga state har zuwa federal muke ilimin roman numerai daga single na zama plural suka ce legendary five star general lyrics a wanke sun fita kan kalma ɗaya bayan ɗaya mu kai ya Allah in ta mu'adan da kace idan nujumu kadara mutum zai cuce ni sai in ce Allah sa shi yafi alheri abin da ya dane ni gani yake ya rute ni.